إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu da saduwar mu a wannan masallaci na Al-Firdaus dake unguwar Sabon Gari a garin da magaran Jamhuriyar Niger a wannan marece na ranar Juma'a daren Subdu 27 ga watan Rajab wata na 7 a jerin kalanda ta watanni na musulunci bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 16 ga watan 1 2026 insha Allah za mu ci gaba da karatun mu a cikin wannan littafi na Hisnul Muslim min azkaril kitabi was sunna wannan fa shi malami Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Waf al-Qatani Allah ya kansa da rahama yau za mu tashi darasi na 28 muna babi na 25 al-azkaru ba'da as-salami min as-salah zikirori da ake karantawa bayan an yi sallama daga sallah ta farilla wanda suka tabbata daga harshen ma'aiki Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wancan sati da gabata mun karanta zikiri bi a cikin wannan babi mun karanta zikirin da aka rawaito shi daga sahabi Sauban wanda Imam Muslim ya fitar a cikin littafin sa cewa Sauban ya bada labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama daga sallah farko abin da yake fara yana cewa astaghfirullah 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 sau sai ya ce Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfau zal jadd minkal jadd wannan sune zikirai guda biyu da muka dauka kenan shi na farko yana kariya ne bakin Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram bayan shi kuma sai wannan zikiri na biyu shine wanda aka rawaito shi daga sahabi Al-Mughirah bin Shu'bah wanda yana cikin Bukhari da Muslim shine la ilaha illallah wahdahu azza wa la yanfa'u zajjadu minkal jadd kida insha Allah yau za mu tashi a zikiri na uku a cikin wannan babi na al-azkaru ba'da as-salami min as-sala zikirori da ake so mutun ya karanta bayan yayi sallama daga sallolin farillai asuba azhar al-asr magharib isha'i da kuma sallar juma'a da take maimaituwa a sati zikiri na uku mutun zai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون wannan shine zikiri na uku da ake karantawa idan za mu karanta ta la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون wannan zikiri na uku an rawaito shi daga babban sahabi Abdullahi dan Zubair. Shi wannan Abdullahi dan Zubair yana daga cikin matasan sahabbai wanda suka rayu a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yanzu wannan da zamu karanto hadisin shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati ya koma zuwa ga mahallicinsa bai huce ba shekara 8 da wata hudu. Tufiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walahu samaniyatu awamin wa arba'ata ashhurin, yana da shekara 8 da wata hudu. Kuma wannan Abdullahi dan Zubair din shine farkon da aka haifa na mutanen Makka a garin Madina. Ai mun san sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun yi hijira sun koma Madina ko? Sahabban da suka koma Madina sune ake ce ƴan Makka, sune ake ce musu al-muhajiruna, wanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina. Su kuma mutanen Madina ana ce musu al-ansaru, mutanen Madina. To mutanen Makka sahabbai wanda suke mazauna Makka bayan sun dawo Madina da zama sun yi hijira, dan da aka fara hayuha na mutanen Makka a garin Madina shine wannan Abdullahi dan Zubair. Shine awwal mauludin wulida bil madinati lil muhajirin, shine dana farko na al-muhajirun bayan sun dawo Madina wanda aka fara hayuha. Wane ne baban shi? Shine Az-Zubairu bin al-Awwam. Az-Zubairu bin al-Awwam yana daga cikin al-ashara al-mubashshiruna bil janna, mutum goma da aka musu al-bushir da al-janna. Shine Zubairu dan Awwam. Shi wannan Zubairu dan Awwam yana daga cikin mutum goma da aka musu al-bushir da al-janna. Kuma yana da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan da ne ga goggo ta manzo Allah, ita ce Safiya bintu Abdul Muttalib. Safiya al-uwar mahaifin manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam. Kaga ai ana ce Abdullahi bin Abdul Muttalib, ita ma to Safiya bintu Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib ne kenan. Yanzu kaga Zubair matsayin ku zai yake mawa manzo Allah, saboda da mahaifiyar shi da mahaifin manzo Allah baban su ɗaya shine Abdul Muttalib. Kuma wannan Zubair din shine Arma'il ya Abubakar, wanda yake ce mata Asma'u bintu Abi Bakar, yaya Aisha radiyallahu anha. Kenan yanzu dan Asma'u da Zubairu shine wannan Abdullahi dan Zubair din, tunda su da mutanen Makka ne da suka dawo Madina shine ɗaya na farko da aka harayewa. Yasa za a tambaye ka a cikin al-muhajiruna bayan sun dawo Makka wane ne ɗaya na farko da aka harayewa? Shine wannan Abdullahi dan Zubair, dan Zubairu bin Awwam da Asma'u bintu Abi Bakr. To shi wannan Abdullahi dan Zubair kuma bil munasaba a cikin sahabban manzo Allah akwai sahabbai uku masu suna Abdullahi bin Zubair. Dan wata daga kai yake ji a wani hadisi a ce Abdullahi dan Zubair kai tsammani wannan ne ake ni, su uku ne. Shi yasa Imam Az-Zahabi yana da littafi na tarihi ana ce mai siyaru alamun nubala, mujalladi 18 ne, volume 18 ne, da ya zo ba da tarihin wannan sahabi Abdullahi dan Zubair. Yace to a cikin sahaba yujadu salasatun min as-sahaba yusammuna bi Abdullahi bin Zubair, akwai sahabbai guda uku kowanne ana ce mai Abdullahi dan Zubair, da zaka babbance su. Shi wannan Abdullahi bin Zubair bin Awwam al-Qurashi ake ce mai, kowanne da danganan shi na kabilar shi ake bambanta. Shi wannan ana ce mai al-Qurashi, Abdullahi bin Zubair al-Qurashi shine wannan dan Asma'u da Zubair bin Awwam. Akwai kuma Abdullahi bin Zubair al-Hashimi, a cikin Abdul Muttalib akwai Az-Zubairu. Musa abinda mutane da ba sani ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ammomi, ma'ana ƴan uwan mahaifinsa wanda mu muke cewa uncle. yana da maza sun kai guda 11. Ankulolin shi bangaren Abdulmuttalib guda 11, mata su kuma akwai kusan guda 6. To yanzu kai da za a zo a tabbe ka a ce ka zano ammomin manzon Allah, ma'ana ankulolinsa wanda suke ƴan uwan mahaifinsa ne maza. Mutane jiya wanda aka ce zano ɗan uwan mahaifin manzon Allah, a wanda suke karatu mafi yawanci wanda za su yi baka shi ne su baka Hamza da kuma Abu Dalib. Tunda shi Hamza kaga a tarihi an ba da cewa Hamza ana ce mai Hamzatu bin Abdulmuttalib. Yawa akwai mutum uku ne mutane za su hararowa, akwai Hamza, akwai Al-Abbas dan Abdulmuttalib. Tunda shi Hamza da Al-Abbas duka sun musulunta kuma duka ankuloli ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, siwa sai Abi Talib baban Ali wanda shi ne ya raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga shi ma dan Abdulmuttalib ne. To shi wannan Abdullahi dan Zubair din a cikin ayyan Abdulmuttalib akwai mai suna Zubair. To akwai Abdullahi bin Zubair ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shi dan ammin manzon Allah ne, ma'ana Zubair din dan uwan mahaifin manzon Allah ne, sai dai shi bai musulunta ba amma dan shi ya musulunta, tunda su wancan wancan bai riskiwa musulunci ba. To akwai Abdullahi dan Zubair ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi ana mai lakabi da Al-Hashimi tunda shi banu Hashimi dan kabilan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma akwai Abdullahi bin Zubair Al-Asadi, su uku ne. Kenan Abdullahi bin Zubair Al-Qurashi shine dan Asma'u da Zubair bin Awwam. Akwai Abdullahi bin Zubair Al-Hashimi dan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai kuma Abdullahi bin Zubair Al-Asadi, to shi kuma nan daga banu Sa'ad ne yake, dan kabilar banu Sa'ad ne. To kamar da muka ce a Imamu sallallahu alaihi wasallam bil munasaba ahada ashara ankuloli ko kace ƴan uwan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su guda 11 ne maza. A Imamu ahada ashara wa hum Hamza, akwai Hamza ɗan uwan mahaifin manzo Allah ne, kuma wanda da zamu zanu dukansu ƴaƴan Abdulmuttalib ne. Kuma shi Abdulmuttalib asalin sunan shi shine Shayba, asalin sunan shi shine Shaybatu. Kuma abinda yake da Shayba shine horin gashi horhora. Ai Allah ya wadi a cikin suratul Rum, Allahu allazi khalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwa summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa Shayba. To kaga da me ake ni da Shayba, shine horhora ake ni, tunda Allah subhanahu wata'ala ya ce shine ya halice ku daga rauni. Allahu allazi khalaqakum min da'fin, Allah shine halice ku daga rauni, ma'ana rauni na yarinta. Summa ja'ala min ba'di da'fin quwwatan, sannan bayan raunin yarinta sai Allah ya muku ƙarfi na ƙuruciya. Summa ja'ala min ba'di quwwatan, sannan bayan ƙarfi na ƙuruciya sai Allah kuma zai maido ku zuwa ga mai da'fan rauni wa Shayba da hurhura horin gashi. To ta akai shi wannan Abdulmuttalib an haife shi ne da hurhura tun yana yaron shi, yana jijiri shi da horin gashi aka haife shi, aka sanya mai Shaybatu. To me yasa aka sanya mai Abdulmuttalib? Asalin ya samo sunan Abdulmuttalib ne, ai Abdulmuttalib bin wa ake ta Abdulmuttalib bin Abdulmanaf, afwan bin Hashim ne ke so ce Abdulmuttalib bin Hashim. Kiran sunan baba Abdulmuttalib bin Hashim ne ko? To wannan Hashim nan yana da ɗan uwa da ce mai Muttalib, Al-Muttalib ɗan uwan mahaifin shi wannan Shayban ne da ake ce mai Abdulmuttalib. To shi Hashim ya kasance yana da mata a garin Madina, kuma tana da ɗa, tunda da ya je can Madina ne da ya zauna ya armeta har suka haihu, to ya bar ta a can garin Madina. To da ya mutu shi Hashim kenan mahaifin Abdulmuttalib, to shi ne shi kuma Muttalib ɗan uwan Hashim ɗin yana garin Makka, ya ce ai ɗan uwa na da ɗa a garin Madina, bari ya je ɗauko shi. To shi ne ya zo Madina, shi Muttalib da ya je ya ɗauko Shayba a bayan shi, da ya ɗauko Shayba a bayan shi ya goyo shi a raƙumi kawai da ya shigo garin Makka. To lokacin ana cinikayyar bayi esclave, ya aka ce haza Abdulmuttalib, aka ce kai ku zo ku ga bawan Abdulmuttalib saboda ya goyo shi, ya aka tsammani kamar bawa ne siyo. To daga nan ne suna ya bi shi, amma ka diba littattafan tarihi zaka ga sunan shi Shayba ne ba Abdulmuttalib, amma kuma ya fi shahara ne da wannan sunan. To kan ji Allah ya ce da'afan wa Shayba yakhluqu ma yasha huwal alimul qadir a cikin suratul Rum aya ta 52. Da haka kenan dai a cikin ayyan Abdulmuttalib guda 11 akwai Hamzatu, akwai Al-Abbas shine baban Abdullahi dan Abbas da su Fadlu, akwai Abu Talib shine baban Aliyu da Ja'far da Aqilu, shi Abu Talib yana da dani Talib asali Aisha yana da Talib yana da Ja'far yana da Aqil yana da Ali to Talib din shine babu shine ake ce mai Abu Talib kenan amma shi Talib din nan bai musulunta ba wanda suka musulunta sune Ja'far da Ali da Aqil to akwai Abu Lahab la'anatullahi alayhi Abu Lahab wanda Allah ya saukar da tabbaci da shi ma onkulin manzo Allah ne Abu Lahab bin Abdul Muttalib ake ce mai amma kaga ya adawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya turo shi a matsayin annabi lokacin da yazo tara mutane da Allah ya ce mai fasda bima tu'mar warid anil mushrikin ka isar da abinda Allah ya turo ka da shi ka kawar da kai daga mushrikai yazo tara mutane har dutsen Safa yace musu to inni nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid ni mai gargadi ne gare ku in kuka bi ni kuka mun da za ku shiga aljanna in kuma kuka saba mu ne kuka bishiri to akwai azaba mai tsanani ta wuta anai Abu Talib kawai Abu Lahab yace taballaka ya Muhammad ali hada jama'atana yace Allah wadaranka ya Muhammad saboda wannan ne kuka tara mu to ya Allah ya sauko da sotu tabbati da domin ya kare mu a cikin sa sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan wane ne Abu Lahab dan uwan mahaifinsa ne to shi yasa in dai kace za ka tsaya kai addini na gaskiya to ya ka fuskanci kalubale da kowane bangare daga bangaren familinka gidanku za ka iya samun matsala in dai kace za ka tsaya akan gaskiya za a bi addinin Allah da annabi na gaskiya kaga manzo Allah wanda ya fara nuna adawa a garin Makka kaf shine dan uwan mahaifinsa shine Abu Lahab to kaga wannan Abu Lahab din to kaga shi ma yana daga cikin mi ayyan Abdul Muttalib akwai Az-Zubairu shine wanda muka ce akwai Abdullahi dan Zubair shi ma Az-Zubairu akwai sunan dane na Abdul Muttalib akwai Dirar akwai Qasim akwai Al-Mughira akwai Ghaidak akwai Abdul Ka'aba hada bawan Ka'aba a cikin su akwai Al-Muqawwim to dukan su wa'annan lam yuslim minhum illa Hamza wal Abbas a cikin mazan duka babu wanda suka musulunta yi face Hamza da Abbas wa amma tu sittatun tans gogguna na manzan Allah ma'ana ƴan uwan mahaifin shi mata wannan onkuloli da muka gani babuna to he bangaren gogguna ko inda ƴan uwan mahaifinsa mata su kuma su shidda ne akwai Safiya ita ce muka ce Zubair wannan bin Awwam dan ta ne baban wannan Abdullahi dan Zubair din da muka kawo hadisin sa akwai Atika to kaji Atika ma da ake sa sunan Atika sunan ƴan uwar mahaifin manzan Allah ce akwai Barratu akwai Arwa akwai Umayma akwai Ummu Hakim Al-Baydau to amma a cikin su wanda ta musulunta akwai Safiya amma akwai bi an yi sabani Atika da Arwa su malaman tarihi sai yi sabani akan musulunci sun musulunta ko musulunta ba to wannan akwai sabani amma da tabbas ta musulunta a cikin gungunan su akwai Safiya ita ce uwar Az-Zubair bin Awwam to wannan sune a takaice kenan onkuloli da tantuna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dai wannan hadisin namu na yau sahabin da ya rawato shi shine Abdullahi dan Zubair kuma bil munasaba Aisha ana ce mata ummu Abdullahi uwa Abdullahi duk da musa Aisha bata haihu ba tare da manzo Allah amma ana ce mata uwa Abdullahi ko 40 hadisi ka koma hadisi na biyar zaka ji an ce an Aishata ummul mu'minina ko kuma an ummul mu'minina ummu Abdullahi a rawaito daga uwan mu'mine uwa Abdullahi Aisha radiyallahu anha hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdasa fi amrina hadha malaysa min to kaga hadisin an ce ummu Abdullahi uwa Abdullahi to kuta kuma ta da haihuwa to wannan Abdullahi ne ake ni wannan Abdullahi dan Zubair ɗan ƴan uwar da yayata azwana Asma'u shine ta dauke shi take riko a wajen ta to shine ake ce mata uwa Abdullahi kina ɗan dan yayata ne Asma'u to shine kuma ake mata laqabi ko mu ce ake mata alkunya da shi ake cewa ummu Abdullahi duk da bata haihu ba to shi wannan sahabi Abdullahi dan Zubair kana ya kulu ya kasance yana cewa fi duburi kulli salatin hina yusallimu a ƙarshen ko ta sallah ta farilla lokacin da ya sallama la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyya lahun ni'matu wa lahul fadlu ولو الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون bayan yazo nan sai ce ka wa qala sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuhallilu bihinna dubra kulli salatin, manzo Allah ya kasance yana karanta wannan zikiri a bayan kowace sallar farilla. Wannan hadisi yana cikin sahih Muslim, hadisi mai lamba 5594. Kuma ji Abdullah ibn Zubair shi ya rawaito wannan daga manzo Allah, yace manzo Allah ya kasance kowace sallar farilla ya karanta wannan zikiri, shi yasa shi ma ya lazamce yin wannan. Su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah ya abu magana ta kare, kuma suka lazamce shi ba sa bari indai manzo Allah, saboda haka Allah ya turo shi ne da aiko shi, yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika ya ishe ku kyakkyawan abun koyi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sune ai sune muke karantowa, na sani da duka mutane ake karanta su ba dama haka ake so, duka mutane ake so karanta su dama, duka wadanda zamu karanto in san samu ne dukan su ake so karanta, saboda manzo Allah dukan sai yana karantawa. To fasara shine la ilaha illallah, babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta, illallah fati Allah wahdahu shi kadai yake, la sharika lahu baya da abokin tarayya, lahul mulku dukan mulki na Allah ne, walahul hamdu haka dukan yabo da godiya na Allah ne, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma Allah shi mai iko ne akan komai, ba abin da yake gagararsa. La haula wala quwwata illa billah, la haula babu dubara, wala quwwa babu karfi illa billahi, sai ga Allah subhanahu wataala. Shi yasa wannan kalmar idan kace la haula wala quwwata illa billah, manzala ce kanzun min kunuzil janna, treasure ne, wata taska ce da cikin taskokin aljanna, saboda kace la haula wala quwwata illa billah, ka nuna kai baka da dubara, baka da karfi ko ka mai da lamuran kai a wajen Allah subhanahu wataala, baka da dubara ko karfin da zaka iya janyo ma kanka amfani ko ka tunkuɗe ma kanka sharri, sai idan Allah ne tsaya ma. To kuma duk wanda yake faɗin wannan kuma yana halarto ma'anarta, to Allah zai tsaya ma. To amma kaga mafi yawancin mu mutum zai zo yana zikiri bai san ba abin da yake faɗi ba, to wannan kuskure ne babba, saboda yana daga cikin zikiri mai tasiri a kanka, to a ga kai kanka ka san ma'anar shi. To amma ka zo kana faɗa abu kai kanka baka san ba abin da kake faɗi ba, to shi yasa kenan duk wani zikiri da mutum zai yi ana so ya san ma'anar shi, saboda me? Lokacin da kake karanta zikirin ka ringa halarto da ma'ana, ma'ana kana cewa la haula babu dubara, wala quwwa babu karfi illa billah, sai ga Allah kadai, ma'ana kenan kana karanta wannan kana nuna kai baka da dubara da zaka iya ma kanka ka janyo ma kanka wani amfani, ko baka da karfin da zaka iya tunkuɗe ma kanka wani sharri, dan haka kai ka mai da lamuran ka ne zuwa ga Allah, wajen janyo amfani ka dogara da Allah, wajen kariya kuma shi ma ka dogara da Allah, ma'ana wajen amfani a wajen Allah kake nema ya amfana da kai da abubuwan da za su amfane ka, wajen neman tsari kuma tsarin Allah kake nema. To shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah, babu dubara babu karfi sai ga Allah, kenan duk wanda yake buƙatar kariya ko san wani alkhairi to dogara da Allah, to shine la haula wala quwwata illa billah, babu dubara babu karfi illa billah, sai ga Allah subhanahu wataala. Sai kace la ilaha illallah, babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah, wala na'budu illa iyyahu, kuma babu wanda muke bauta ma face shi kadai Allah, ban ma bauta kowa sai Allah subhanahu wataala, ba ma dauka haƙƙin Allah mu ba ma wani daga cikin halittunsa, duk abin da ya kasance haƙi ne na Allah shi kadai, to za mu takaita wannan abu ne ga Allah, za mu dayanta Allah ne a wannan abu. Wala na'budu illa iyyahu, babu wanda muke bauta ma sai Allah shi kadai. Lahun ni'matu, ni'ima ta Allah ce shi kadai, abin da yake da an-ni'matu shine ma an'ama bihi min rizqin wa malin wa ghairihi az-zahira wal batina, da abinda Allah zai ni'imta mutum da shi na arziki ne, na dukiya ne, na da ne, na mata ne, na duk wani abu, ilimi ne, rufin asiri ne, wadata ne, arziki ne, duk wasu abubuwa, to ana ce musu an-ni'ima, ma'ana ni'ima ta Allah ce shi yake ni'imta bayan sa da nau'ukan ni'imomi wanda suke la tu'addu wa la tuhsa basa irwa, shi yasa Allah ya ce wa anta uduri matallahi la tuhsuwa, inda za ku kididdige ni'imomin Allah ba za ku yi lissafa, kaga gani ni'ima ce, ji ni'ima ce, magana ni'ima ce, tahiya ni'ima ce, hannu ni'ima ce, lafiya ni'ima ce, kwanciyar hankali ni'ima ce, wadata ni'ima ce, Allah ya baka ilimi mai amfani wanda kake aiki da shi kake amfana da mutane ni'ima ce, ya baka ɗa na gari ni'ima ce, mace ta gari ni'ima ce, uwaye na gari ni'ima ce, aboki na gari ni'ima ce, maƙoci na gari ni'ima ce, da sauransu. To aka ce lawun ni'matu, Allah ni'ima ta kace kai kadai, kuma a wajenka kadai muke neman wannan, walawul fadlu, kuma falalama ta kace Allah kai kadai. Shi yasa zaka gano shi Allah yana cewa zalika fadlullahi, wannan falala ce ta Allah, yu'tihi man yasha, yana ba da ita ga wanda ya so. Wallahu zul fadlil azim, kuma Allah shine ma'abucin falala mai girma. Irin wannan aya a guri biyu suka zo a Qur'ani kadai. Cikin suratul hadid sabiqu ila magfiratin hazza zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Kuri nabi a cikin suratul juma'a zalika fadlullahi aya ta 4, can su watul hadid aya ta 21, dan kuma cikin suratul juma'a aya ta 4 Allah ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu zul fadlil azim, Allah shine ma'abucin falala mai girma. Da haka kenan Allah falala ta kace, dan haka muna neman falala a wajenka kai kadai. Walahu sana'ul hasan, haka kyakkyawan yabo. As-sana'u shine al-madh, kyakkyawan yabo to ya tabbata gare ka kai kadai Allah. La ilaha illallah, babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai kai kadai Allah. Mukhlisina lahu ad-din, Allah muna tsantsanta addini a gare ka kai kadai. Ma'ana duk abin da muka tashi na addini na ibada muna yin shi ne dan kai kadai, muna neman yardarka ne kai kadai, ban mai dan neman yardar wani ko burge wani ko neman alatin kayan duniyar da sauransu. Ma'ana muna tsantsanta ibadan mu da addinin mu zuwa gare ka kai kadai. Walau karihal kafiruna, koda kafirai suna kyamata suna kin wannan, saboda kafirai sun ki abota ma Allah shi kadai, sun ki a tsantsanta Allah da bauta shi kadai, so suke a hada bautar Allah da wani. Ana bauta ma Allah, ana bauta ma rana, ana bauta tarmamu, ana bauta wa ici, ana bauta ma bishiya, ana bauta ma ruwa, ana bauta ma dan bera, duka ga sunan abubuwa iri iri. Kenan sun kyamaci abota ma Allah shi kadai. To shine kace la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din, babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah. Muna masu tsantsanta addinin mu, ma'ana muna masu yin addini domin shi kadai, dan neman yardarsa da neman kusancinsa da neman rahamarsa da falalarsa da aljannarsa, koda kafirai sun kyamaci haka. Wannan ita ce addu'a ta uku da ake karantawa bayan mutum ya yi sallama daga sallah. To ga tambayar kanka, an kai da sallah ka kake kaji dai wannan abubuwa duka daga bakin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi dan Zubair yau. To ga tambayar kanka, ai manzon Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli, hadisin Malik bin Huwairis yana cikin Bukhari, ku yi sallah irin yadda nake yi, kuma da shi ne Allah ya ce ai koyi. To kai haka kake yi, ni ma haka nake yi. To ka tambayar kanka. Abu na hudu, bayan kai istighfari sau uku, kai zikirin annabi, kai wannan abu na gaba, sai mutum yayi subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar salasan wa salasina, sai ya cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kina mu karanta subhanallah walhamdulillah والله أكبر ثلاثا وثلاثين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شكرا لذكري أرويتوشني daga babban sahabi Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhar At-Tausi Al-Yamani, Allah kara masa yarda da sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira yake cewa Ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, daga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, man sabbaha Allah bi dubri kulli salatin salasan wa salasina, duk wanda yima Allah tasbihi a ƙarshen kowace sallar farilla so 33, ma'ana ce subhanallah shine man sabbaha Allah, wanda yima Allah tasbihi a ƙarshen kowace sallar farilla so 33, ma'ana ce subhanallah so 33, wa hamidallaha salasan wa salasina, ya yabo Allah, ya gode ma Allah so 33, ma'ana ce alhamdulillah so 33, wa kabbara Allah salasan wa salasina, ya yi kabbara, ya girmama Allah so 33, fa tilka tis'atun wa tis'una, kidan ka gama so 33 uku so uku nawa? Ya Abu Huraira yace, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afwan, to ka samu tis'atun wa tis'una, gomiya 9, kidan 101. وقال tamamal mi'a a cikin na 100 kace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ma'ana cikin na 100 kace la ilaha illa Allah, babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah. Wahdahu la sharika lahu, shi kadai yake bai da abokin tarayya. Lahul mulku, mulki nasa ne. Wa lahul hamdu, haka yabo da godiya nasa ne. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shi Allah mai iko ne akan komai. Kina kaga cika 100 ko? To maza Allah ce in kai haka mai za'a ma. Maza Allah ce ghufirat khatayahu, za a gafarta maka zunubanka gabaki ɗayan su. Wa in kanat, ko da sun kai mithla zabadil bahari, kwatankwacin kumfar teku. Ma'ana zunubanka in sun kai yawan kumfar teku, maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a yafe ma. Idan ka ce subhanallahi bayan sallar farilla su 33, alhamdulillahi su 33, Allahu akbar su 33, sai ka cika cikon nadarin da la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Maza Allah ce za a gafarta ma zunubanka gabaki ɗaya ko da sun kai kumfar teku. Kaga yanzu wanda bai iya wani bai asara ba, wanda iya kuma bai tsaya shi ma bai asara ba, shine ma mafi asara. Saboda kai ka sani ma kuma amma baka yi, to ta yi wani bai san wannan falalan ba. To yanzu tunda ka yi falalan nan, kaga ba za ka ringa bari ba a ce ka yi da sallah ba kai wannan. An ce za a yafe ma zunubanka ko da sun kai kun wace. Mu kaga yanzu nan ba a yankin gaba teku muke ba, kaje irin inda suke rayuwa a gaban nan teku, kaga da kun wace kun ta taso. To aka ce zunubanka in ya kai yawan wannan kun wata teku, aka ce za a gafarta ma zunubanka idan kai wannan zikiri. To wannan zikiri yana da sababi, yana da dalilinsa. Abi Huraira ya ba mu labarin menene ya faru. To da farko dai wannan ruwaya da malai ka mana tana cikin Sahih Muslim. Imam Muslim ya kawo wannan hadisi mai lamba 5597 a cikin Sahih Muslim. To a wata ruwaya kuma sai Abu Huraira ya ba mu labarin me dalilin da ya sa manzo Allah koya a ringa yin wannan azkar din a bayan wannan salloli na farillai. Ana Abi Huraira ta, Abi Huraira yake cewa anna fuqara al-muhajirina, talakawa na al-muhajirina ma'ana mutanen Makka, atau rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, sun zo sun samu manzo Allah tsira da abinci Allah tabbata gare shi. Faqalu, sai suka ce dhahaba ahlu ad-duthur bid-darajat al-ula. Ad-duthur jam'i ne na ad-dathru, ad-dathru shine al-malul kaseer, dukiya mai dimbin yawa. Ma'ana su talakawa ne daga cikin mutanen Makka suka samu manzo Allah, suka ce ya makin Allah ahlu ad-dusur, bi ma'ana ahlu amwal al-kasira, ma'abuta dukiyoyi masu yawa sun tafi da ladadaki. Shine zahaba ahlu ad-dusur bil ujur, ma'ana ma'abuta dukiya mai yawa sun tafi da ladadaki. Me yasa suka wada haka? Suka ce zahaba ahlu ad-dusur bid darajatil ula, suka ce ma'abuta dukiyoyi sun tafi da darajoji madaukaka. Suka ce wa na'imul muqim, da kuma ni'ima wadda take madawamiya. Faqala, sai maza Allah ya tambaye su wa maza ka, menene ya faru kuka, me ya faru kuka fadin haka? Qalu, sai suka ce ai yusalluna kama nusalli, to ya makin Allah, abin da yasa muka ce masu kudi sun tafi da darajoji da falaloli da ni'imomi na aljanna. Me yasa? Saboda yusalluna kama nusalli, yadda muke yin salloli haka suke yin salloli. Muna yin sallolin farilla suna yin sallolin farilla, muna yin sallolin nafilfili suna yi, muna yin sallolin dare suna yi. Wa yasumuna kama nasumu, suna yi azumi yadda muke yi, muna azumin Ramadan suna yi, muna azumin Litin da Alhamis suna yi, muna ayyamul bid 14, 15 suna yi, muna tasu'a da Ashura suna yi, muna Arafa suna yi, muna Saitu Shawwal suna yi, duk irin azumin da muke su ma suna yi. Kenan kaga an zaman tomi yago, an samu egalite. To bayan wannan sai suka ce walahum fadlun min amwalin, amma kuma suna da wata falala ta dukiya. Yahujjuna biha, wanda suke aikin haji da ita. To ba mu da kuɗin da za mu yi aikin haji, kaga dai can mun yi tarayya, muna sallah na farilla da nafila suna yi, muna azumi na farilla da nafila suna yi. To amma mi fifiko da suka samu a kanmu shi ne, sai suka ce ai yawa, sai suka ce ai me yake da suna ya tasaddaquna wala na tasaddaqu, yawa suna yin sadaka mu kuma ban ma yin sadaka. Kun ji daya, ana ba su da kuɗin yin sadaka, su suna da kuɗi, muna sallah tare muna azumi tare, amma kuma suna da falala ta dukiya da Allah ya ba su, suna yin sadaka, suna ciyarwa, suna taimakawa mai ƙaramin hali, marayu, mabukata, marasa lafiya, suna yin sadaka da dukiyoyinsu. Mu kuma alhali ban mu da, wala na tasaddaqu, ya makin Allah, ban mu da dukiya da za mu yi sadaka. Wa yu'tiquna, suna 'yantar da bayi, sai su sanya kudin su su sayi bayi su yi liberan su esclam su sayi bayi su enter da su saboda fi sabilillahi shi kuma manzo Allah ce duk wanda enter bawa saboda Allah to Allah zai enter da kai da shiga wuta ma'ana yadda ka enter da shi ka mai da shi da yana matsayin bawa to kai ma Allah zai enter da duka gabobinka daidai da gabobin shi da ka enter daga bauta kai ma Allah zai enter da gabobinka daga shiga wuta to kaga yace suna da kuɗi da suke siyan bayi suke enter da su mu ko bamu da kuɗin da za mu enter da bayi haka nan suka ce wa yahujuna haka nan kuma suna yin aikin haji amma mu kuma wa yahujuna wa ya'tamiruna haka kuma suna yin aikin haji wa ya'tamiruna biha wannan dukiyoyin da Allah ya ba su suna zuwa suna yin umara suna aikin haji su mu ko bamu da kuɗin da za mu guziri na zuwa aikin haji ko umara kaga suna samun ladan aikin haji suna samun aikin ladan umara mu ba mu samu ladan sadaka mu ba mu da kuɗin da za mu yi sadaka ladan yan tabaiwa mu ba mu da wannan suka zana ma manzo Allah mana ko ke ne suka kawo complain ne suka kawo masu kuɗi sun tafi da lada sun tafi da lada sun tafi da matsayi madaukaka aljanna saboda mi duk irin abubuwan da muke mutalaka su ma suna yi muna sallah suna sallah muna azumi suna yi to amma sun samu fifiko akan mu suna sadaka suna enta bayi suna aikin haji suna umara kuma suna ciyar da dukiyarsu a jihadi aka tashi za a yi jihadi ya ga an samu mutum daya dauki nauyin mutum 1000 ya ce da cin su da shan su da guzurin da za su bari a gida da guzurin da za su ci a zuwa yaki da dawa duka ya dauka har abin da za su hau da abin da zai ci shine abin da Usman ya taba yi manzo Allah ya ce la darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm da aka za a yi yakin Tabuka wanda aka yi shi a shekara ta 9 bayan hijira kuma yaki ne za a tashi za a yi tahiyya ce ta kusan wata guda kuma a cikin tsananin zafi za a kai marumawa hari to manzo Allah ya ce a hudu yayi wa'azi ya fada kare ce mutane a hudu dukiya saboda wani in za a yi yakin dama talaka ne he ya wuta ya buga buga zai ka abin da za a ci a gidan shi to in ya tayi yaki iyalin shi za su yi kina yana tayarin ya zai ba iyalin shi Usman da ya tashi ya dauki nauyin mutum 700 ya ce ya makin Allah na dauki nauyin mutum 700 abinda za su bari a gida har a ji yaki a dawo a kai na yake su ma abinda za su ci 700 a kai na yake dawakan da za su hau a kai na yake da abinda dawakan za su ci a kai na yake Usman bin Affan shine manzo Allah da ya ji dadin abinda Usman ya ce kai daga yanzu duk abinda Usman ne ba abinda zai lalata aikin sa Usman ya hauta da mun tsira to kaji ba gaga to shi ne suka san kafa kula irin su Usman da aka tashi za a je jihadi su suke hudo kudi a sahun gaba su Abubakar su Umar ai kaga alko lokacin da Umar yace in aka ce a kawo dukiya za a yi aikin Allah za a je yaki ko wani abu Abubakar ya fi kowa kawowa wata ran Umar yace insha Allah yau yana fa Abubakar su masu kudi a lokacin manzo Allah gasar su da suke yi wa ta neman aljanna ce ba irin masu kudin yanzu ba gasar gine gidaje da motoci da mangazozi da wane ne da wane ne a su kaji abin da suke gasa in aka ce za a aikin Allah za a je jihadi za a taimaka a talakawa a kawo dauki da taimako to anan suke conference anan suke rigarigaye da gasa yace to yau insha Allah yau na shiga gaban Abubakar saboda Umar ta yi duk aikin alheri Abubakar shine a gaban mu duk wani aikin alheri yace Abubakar a gaban meki yace to yau tunda manzo Allah yace kowa kawo dukiya a ciyar bi sabilillah yace yau insha Allah yana shiga gaban Abubakar yaje samu dukiyarsa kudinsa ya raba su gida biyu ya aje rabi ga iyalansa sai kawo rabi dai ka manzo Allah ce manzo Allah ta mishi mi kabar ma iyalanka yace shatar haza yace rabin wannan ma'ana shatar bi ana nisf yace rabin wannan sai manzo Allah ce to barakallahu laka fi hadha wa fil baqi Allah ma albarka cikin abin da ka bada da cikin abin da ka bari ma to Umar ya kasa yana jira ga Abubakar eh Abubakar da yazo kawo duke shi sai manzo Allah ya ce maza abqaita li ahlika bi kabar ma iyallanka Abubakar yace abqaitu lahumullahu wa rasuluhu yace labar musu Allah da manzansa shi komai ya kawo anan Umar yace wallahi ba za mu taba shiga gaban Abubakar ba kuma yace wallahi ba za mu taba gasa da Abubakar ba wata rawa ana zaunewa a majalisin manzo Allah ba kawai da sassahe sai manzo Allah yace man asba minkum al-yawma sa'iman wai ayo wane ne waye gari yana yin azumi Abubakar yace ana manzo Allah yace man at'ama minkum al-yawma miskinan ayo wane ne ci da wani talaka ya ba ma wani talaka abinci da zai ci a gidan shi Abubakar yace ana man adamin kuma al-yawma maridan ayo wane ne ya je gaida mara lafiya Abubakar yace ana man tabi'a minkum al-yawma janazatan, wane ne yaje raka gawa aka mata sallah aka ji aka bune ta Abubakar, yace ana shi da a duk majalisin babu wanda ya hada wannan aika alherin shi da manzo Allah ce majtama ahunna fi imri'in illa dakhala al-janna, manzo Allah ce wa'annan ayyukan guda hudu ba za su taba haduwa ba ga mutum a rana guda, a ce ka hada wannan ayyukan guda hudu a rana guda ba ce ka zama dan cikin dan aljanna. A lokacin khalifancin Abubakar sai Umar ya dora Abubakar yana ida musu sallah asuba, kawai maza-maza yauta daga cikin masallaci he ta yi gida, ya ce to Abubakar bai saba haka ba, ina ne yake tahiya? Ya ce wata ran zai gani ina ne ma yake tahiya, kawai da ya hutu sai gan shi ya bi ta hanya ba hanyar gidansa ba, sai yake bibiye shi yake bibiye shi yake bibiye shi, can he ga ya shiga wani gida he tsaya daga baya, can da aka shi ba he ga ya hutu ya tahiye shi, he je liƙa gida ga wane ne a cikin gidan, he je hitar da wata tsohuwa ce Amiya makauniya tana da yara ƴan ƙanana, ashe Abubakar ya sanar zaman ta makauniya tsohuwa tana da yara jikoki uwayensa sun mutu, ashe shi kullum Abubakar ashe yi da sallah asuba zuwa ne yake ya share mata gida ya dora mata abinci ya shirye wannan yaran nata in ya sai hutu ta yi shi. Abubakar Umar ya shiga yace wance kina lafiya, suka gaisa yace ke san wanda ya hutu yanzu, tace wallahi ba ta sani ba, in yazo me yake muku, tace to Allah ya saba in yazo ya dan mana share-share da goge-goge ya dora mana abinci shi da mu wannan yaran nan ya tai, ke san shi? Tace wallahi ba san shi ba, ya hade miki shi wane? Tace a shikenan. Tace Abubakar kai da aikin wannan ladan kake, yace barka gani gobe na riga yika, yace ana yi da sallah kafin zai riga shi tai dai dai in yaje tarar shi sai aka yi rishin sa'a, ashe Abubakar a wannan karin shi kuma kafin yazo masallacin harbi yayi kawai ana ida sallah, Umar yana zuwa kawai yace baba to da zo yace me kazo yi, yace ai me mana aiki da ya zo yau din kuma yace yi yace ga wannan Abubakar shi yasa yace Abubakar kawai inda aiki alheri da yace kawai ya shiga gaban mu ya shiga gaban mu, to shi yasa kai kaga zaman shi da tare shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi yasa aka ce shi dabi'unsa da na manzon Allah tun kafin ma a turo manzon Allah, dama abokin manzon Allah ne tun kafin ma a turo manzon Allah, halayyarsa da dabi'unsa iri ɗaya ne, komi iri ɗaya ne, kuma da aka turo shi a matsayin annabi kuma ya ci gaba da dafa ma manzon Allah suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kaga tarayyar da ta abota da manzon Allah ya koya mai dabi'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk irin dabi'un manzon Allah Abubakar sallallahu alaihi wasallam, Abubakar radiyallahu anhu yana da su. To kaje talaka sun kawo koki, suka ce manzon Allah talaka wannan masu kudi sun tafi da ladataki da darajoji da falololi, suna sallah yadda muke sallah, muna suna azumi yadda muke azumi, amma kuma suna sadaka da aikin haji da umara da ciyar da miskine da sauransu. To za ku ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce musu. Sai manzon Allah ya ce to faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce musu afala uallimukum shay'an, shin yanzu ba zan sanar da ku wani abu ba, tudrikuna bihi man sabaqakum, su wa'annan masu kuɗi da kuke ce sun tsere muku sun muku fincinkau saboda suna da duke da suke ayyukan alheri da ita ku ba ku da wannan duke, shin ba zan koya muku wani abin da za ku riske su ba ku kamo su a wajen lada da falala da daraja ba, wa tasbiquna bihi man ba'dakum, kuma ku ma ku tsere ma 'yan bayan ku wanda ba za su yi wannan ba, wala yakunu ahadun afdala minkum, ko babu wani ɗaya da za a samu wanda zai zama tuma bibici sama da ku, illa man sana'a misla ma sana'atu, sai dai wanda ya aikata irin wannan abin da zan wade muku, ma'ana wannan abin da zan wade muku duk wanda bai yi ba to kun fi shi, amma kuma in yayi daidai irin naku to za ku zamanto kuma daya. Qalu bala ya rasulullah, suka ce ya maki Allah bala muna so ka wade mana bala, sai manzo Allah ya ce musu tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulli salatin salasan wa salasina, yace to bayan ko da sallar farilla indai kuna so ku kamo masu kudin da suka tsere mu wanda suke ayyukan alheri da dukiyoyinsu da kuka zauno suna sadaka suna yantar da bayi suna aikin haji suna umara suna ci da dukiyarsu a jihadi, indai kuna so ku kamo su to bayan sallar farilla manzo Allah ce ku tsaya ku yi subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33, to in kuka yi haka matakar su ba sai to za ku tsere musu, me zai faru? Sai Abu Huraira yake cewa bayan manzo Allah ya ba ma wannan talakawa daga cikin muhajiruna sun tafi suna yin wannan bayan sallah, me zai faru? Faraja fuqara'ul muhajirin ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wani lokaci Abu Huraira yace he ga su kuma sun sake dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu sai suka ce sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna to ya maki Allah ai wannan gara ba sa da fadalar ka ba mu wannan masu kudin sun jita sun samu labari suka ce ƴan uwanmu sami'a ikhwanuna ahlul amwali ƴan uwanmu masu duke nan da baka koke sun tsere mana sun yi bima fa'alna abinda ka koya mana marge bayan sallolin farilla fa fa'alu mislahu su bayan suka yi suke yi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da mutunci Allah tabbata gare shi yace zalika fadlullahi yu'tihi man yasha yace to wannan waye dai ku hakuri wannan falala ce ta Allah yake ba da ita ga wanda yaso mana kaji masu kudi su ma sun ji an ba mai talakawa talaka ne suka karar masu kudi suka ce masu kudi sun tsere mu sai aika alheri da duke da Allah ya basu dan haka su yanzu ya za a yi su ma a ba su wani aikin da za su kamo su dan kasa tsere musu aka shiga aljanna ya zama to suna da dogayen benaye da dogayen etaji suna da kayan alata da morewa saboda suna aika alheri da duke su manzo Allah ce ga abin da za ku ringa yi ku je bayan sallar farilla ku ringa yi subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar inda kuna yin wannan to manzo Allah ce za ku kamo su mana za ku kamo su kuma wanda bai yi kuma shi kuma za ku tsere musa ma'ana a cikin talakawan da ba sa wannan kun tsere masa shi ko mai kudin da yake aikin alheri da bai wannan kun kamo shi to in shi ma kuma yana yi ya za a yi tsere muku zai to shine su kuma masu kudin da suka ji labari ga manzo ƴan uwan talakawa ƴan uwan ku sun kai kara cewa ku kun wuce su wajen ayyuka alheri da dukiya manzo Allah ba su zikiri da za su ringa da musu kamo ku su ma da suka ce to ai mu ma ba zira ido zamu muna kallon su ba su kamo mu ba dan haka wannan zikirin da aka ba su mu ma zamu ringa su ma suke yi to da suka samu labari shine suka kara kawo koke wajen manzo Allah to sun dauka ta wani za a ba su sabu aka ce to kuma zuwa na falalillahi ne yi uti man yasha haka manzo Allah ce musu ce wannan falala ce ta Allah yana ba da ita ga wanda yaso daga cikin bayinsa to wannan hadisi yana cikin sahih muslim ya kashi hadisi mai lamba 5,905 san ka turban kyans to dan Allah mu ji ba mu ga mu yanzu ya kake gani tsakanin talaka da masu kudi mu yanzu zaka ga yanzu ne da farko kai talaka da baka da kobi ma da zaka yi ayyuka wani alheri da suka gano ko ka gina masallaci ko ka gina makaranta ko ka taimaki marayu ko ka taimaki masu karamin hali ko ka biya kuɗi ka je kai aikin umara ko aikin haji da sauransu to baka iya tsaya an yi da sallar farilla ka tsaya kai wani azkar din domin ka fu talakawan da ba sa yi da masu kuɗin da ba sa yi to mu yanzu kaga in kaga talaka su yanzu kaga talakawa a lokacin manzo Allah ba suna wai kyashi da bakin cikin masu kuɗi bane ba suna da kuɗi da wane ne a su abinda suke hange lahira suke hange su waɗannan masu kuɗin na zamanin su ayyuka alheri suke kaji da sun zanu to yayin suka ga to waɗannan bayan Allah wa in aka ya tashi kiyama za su shiga gaban mu saboda duk ayyukan alherin da ake yi na sallah da azumi duk muna yi to amma su suna dori akan mu shi yasa suka kai kara to amma mu kuma yanzu ya kake gani ba haka bane ba mun kaga talaka yana kallon mai kuɗi to kyashin da yake mai iyanin duniya ne ba lahira bace yake tana saboda mafi yawancin masu kuɗin ma da ba aikin lahira ba suke yi ba to kaga wannan asara ce kaga yanzu kenan wannan wa'azi ne kai talaka in baka azkar na bayan sallah ka zaka rage kaji falalar da zaka samu to kai ma mai kuɗi in kana so ka samu falala biyu in Allah ya baka kuɗi ka rage aika alheri kuma kai ma ka rage wannan to kaga yanzu kan zamanin manzo Allah sun sha bamban da talaka wannan zamanin masu kuɗin zamanin manzo Allah sun sha bamban da masu kuɗin wannan zamanin su talakawa masu talakan zamanin manzo Allah hammun su lahira aljanna ya za su gina lahira su saboda sun sai ita ce matabbaci anan kariya za ta yi ba madawwamiya bace ba kuma duk abin da zaka samu ma anan zaka bar shi daman ɗayan biyu ne ko ka samu ya kare tun anan duniya ko kuma in bai kare ba ma kai zaka taika bar shi daman dole ya yi ɗayan biyu wai in Allah ma ya baka ma duniya daman ya yi ɗayan biyu ko dai kai ka taika bar abin duniya ko kuma tun a duniyar mai Allah ya amshi abinsa to amma kaga su damuwar su lahira ce masu kuɗi sun tafi da lada suke ci suna ayyuka alheri to amma mu yanzu kaga anan akwai mai kuɗin da shi yana da kuɗin shi bai ba saraka ba bai taimaka ƴan uwansa ba bai taimaka marayu ba bai taimaka gajeru ba bai gina makaranta ba bai gina masallaci ba baya taimaka wa kowa kuma baya azkar da bayan sallah kai wani ma baya yin sallah ma akwai masu kudi da ba sa sallah akwai masu kudi da suka zo salloli saboda hada-hada ta business da kasuwanci ko harkar office da biro da wane ne wani sallah ma wanda ya ga dama yake wanda ya kawai in ta huce ta huce shikenan haka wani kawai in ta huce ta huce wani shi kuma gane yake da tsoro-tsoron Allah a lokacin da zai zo hada sai in kai shi ma a banza Allah zaka ma wayo Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta aka turo malaika jibril ta kanarsa daga sama yazo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta sallah yazo yi a farkon lokacin ta da ƙarshen lokacin ta yace wannan ko ta sallah mai a farkon ta da ƙarshen ta yace to da haka ko ce gashi na a wannan tazaran ne za a yi ta sallah azhar ya mai la'asr ya mai magariba mai kuma Allah ce ya wajabta mana sallah mai ta kowace akan lokacin ta to kai kuma kai kin sallolin duka kai ka zo kai su a lokaci daya to ba ku sani ba karkashin wannan ayat da Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta malamai suka ce me hikima me yasa yasa inda yasa Allah ya rarraba lokutan sallah a yini da dare wata ayita asuba lokacin ketuwa alfajir azhar idan rana ta karkata daga tsakiya la'asar idan inuwa komai ta cika daidai da wannan abun magariba idan rana ta fada isha idan shafaq ya bace me yasa aka haka wai dan aga idan lokacin sallah yayi duk abin da kake na harkokinka na duniya kasuwanci ne business ne aiki ne zaka iya bari ka zo ka amsa kiran Allah shi yasa aiko ta sallah ba ana kira ba ana ce hayya ala salah hayya ala falah to wai dan Allah ya gani ai in Allah ya so za a iya tara lokutan za a iya tara sallah duka ayi su a lokaci daya to amma mi dan aga wai idan an ce a zo ayi zaka zo zaka bar harkokinka da shagoginka da wane ne to sai suka gaza hakurin wannan wani ya fifita neman kuɗin sa ya fifita aikin sa ya fifita hada-hadan sa akan wannan sai ya ida duka hada-hadan sa waye yanzu in yi zo kwanciya duka zai hada salloli biyar ma Allah to Allah zaka ma wayo to da haka kenan kaga su masu kudin lokacin manzon Allah duk ayyukan alheri suna da dukiya kuma ba su wasa da sallah ba su wasa da azkar ba su wasa da sallolin nafilfili da sallolin dare da azumin nafilfili to kai kuma yanzu Allah ya baka dukiya kai ba kai ba aikin alheri da dukiyar kuma kai ba tsaya ba kake kana yin sallah ba akan lokaci ko kai ta a cikin jami'i ba to kaga wannan shine bambanci to wannan shine sababin da yasa aka samu wannan zikiri da ake karantawa na bayan sallar farilla subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar abu na gaba wannan azkar din da ake na bayan sallah na farilla ya tabbata daga manzon Allah ya zo da nauka guda shida wannan naukan guda shida kowa ya ji su abinda ake so sai ka ringa attanawu shine ka ringa modification kana caccanzawa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma caccanzawa yake mana siga ko nau'in azkar da ake yi na subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar bayan sallar farilla ya zo daga manzon Allah nau'i ne guda shida ja'a ala anwa sita nau'i ya guda shida ne na farko shine subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar salasan wa salasina za ka yi subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar su 33 to shi wannan kana da zabi biyu ruwaya ta zo da fuska biyu in kana so kai subhanallahi 33 daban alhamdulillahi 33 daban allahu akbar 33 daban ko kuma subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar daya subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar biyu subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar uku sai kai su 33 in kai kai nawa kenan dari ba daya tunda ai kalma ku cika mai ta kenan mutane da zabi ko kai subhanallahi daban 33 alhamdulillahi daban 33 allahu akbar daban 33 ko kuma ka ga mai su uku subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar daya subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar biyu sai kai su 33 in kai su 33 to dan da daman kalmomi ne guda uku uku so 33 ya tashi gumi ya tara da tara in ya so ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir wannan shine wanda muka ambata yanzu wanda yazo a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 597 5427 wannan shine nau'i na farko kidan kai subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 allahu akbar 33 sai ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir annahu sani nau'i na biyu subhanallahi salasan wa salasina kai subhanallahi so 33 alhamdulillahi salasan wa salasina kai alhamdulillahi so 33 allahu akbar 34 to wajen allahu akbar ba 33 zaka mai kai 34 so 34 kenan ka hada su ne kenan 100 kenan yanzu anan shi ba cika da la ilaha illallah dai kai allahu akbar so 34 kenan ka cike 100 wannan ya zo shi ma a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 5906 5906 wannan shi nau'i na biyu kenan shi wannan nau'i na biyu Allahu akbar 34 ake ka cike 100 shikenan annahu salis nau'i na uku shine subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33 shine wanda yazo a ruwaya da makaranta da Hazrat Abi Huraira mutum yace subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar so 33 gumiya tare da tare zaka shi bakin nan ko ake tsaya ba a cika da la ilaha illallah wa dahu kuma ba a mai allahu akbar so 33 ko shi 33 zaka yi shine wanda muka karanta da zuwa cikin ruwaya da Abu Hurairah ba mu zahaba al-dusur kenan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar a tare ne zaka yi su 33 subhanallah walhamdulillah allahu akbar daya subhanallah walhamdulillah allahu akbar sai ka hasu 33 kenan gumiya 39 shine nau'i na nawa shine nau'i na uku sai nau'i na hudu annau'ur rabi' shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar 25 kace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar so 25 mana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar daya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar biyu to haka zaka yi har so 25 in ka haka so 25 ka samu 100 tunda ai kalmomi hudu ne kake wadi hudu so 25 nawa 100 to wannan shi kuma ya zo a cikin sunanin nasa'i hadisi mai lamba 1350 da sunan Tirmidhi hadisi mai lamba 3413 3000 katsantres shi kuma can sunan Nasa'i 1300 to kaji wannan shi kuma yadda zaka yi shi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar biyu zaka yi hasu 25 in ka hada su kenan ka samu 100 al-na'ul khamis nau'i na 5 shine subhanallahi ashran walhamdulillahi ashran wallahu akbar ashran kai subhanallahi so 10 alhamdulillahi so 10 wallahu akbar so 10 an kada na 30 shi kuma ne yazo a cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 6329 simil turwasan ventene kenan zaka yi subhanallahi 10 alhamdulillahi 10 wallahu akbar 10 shi ma ne ya tabbata annabu sadis nau'i na karshe na 6 shine subhanallahi ihda ashara walhamdulillahi ihda ashara wallahu akbar ihda ashara kace subhanallahi so 11 alhamdulillahi 11 allahu akbar 11 shi kuma ne yazo a cikin sahihu muslim hadisi mai lamba 43 a cikin sahihu muslim karantuwa da kuma hadisi mai lamba 5 ya kashi a gurare guda biyu hadisi mai lamba 500 to wa'annan sune na uka guda 6 to wannan na uka guda 6 saboda sauki na wannan addini na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya bakunci a cikin wannan addini kuma Allah ce yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana nufin sauki ne gare ku ba tsanani ba tunda an ce zikiri ne da ake so ga yi bayan ko ta sallar farilla asuba azal asuba garba isha'i dole wata zaka ga mutum wani irin uzuri zai iya bujuro mai na ujula ko na gaggawa to wani in yace ya tsaya wannan 33 uku kuma dama a ne sai ake so ga yi a hankali bai mu irin yadda muke ba far kawai kafin mun jidi mutum ya kare wannan ba zikiri bane ba Allah subhanahu wataala umarce mu a cikin alqur'ani cewa in zamu ambace shi ma ambace shi cikin nutsuwa wadu qurabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min alqawli bil ghudwi wal asr cikin nutsuwa da kaskantar da kai ana kana subhanallah 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 kaje ka tambaye kanka mafi yawanci azkar din da muke yiwa in mutun yana yin gaggawa subhanallah subhanallah to tun kana wadin subhanallah sai ka koma ba subhanallah kake wadi ba saboda in kana gaggawa ba yanzu misali buga subhanallah 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 sai ka koma kana wadin wani abu subhanallah to shi kuma ambatan Allah ne su ake kai shi a cikin nutsuwa subhanallah 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 to gudun wannan to shi yasa aka ba mu akwai wanda ake guda 10 kenan yanzu in ma wani uzuri gare ka na ujula na gaggawa na urgence baka iya tsaya kai 33 ko kuma kai shi da gaggawa fur to yake guda 10 kaga shi ne saki addini musulmi shi yasa aka kasa na uka guda 6 kenan yanzu wata in kana da kana gaggawa ko kana da wani harkokin ka ko wani abu sai kai subhanallah sai 10 subhanallah 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 kai 10 alhamdulillah 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 10 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 10 kaga shi yasa aka kasa na uka har guda 6 wani 33 wani 25 wani 10 wani 11 kenan mutum kowanne a ciki ne dai kenan kowanne ana so ka ringa yi wata ran in kana cikin nishadi baka wani uzuri ko wani abu ka tsaya kai subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar antsi yadda kake cikin wani uzuri ko wani abu sai kai subhanallahi 10 alhamdulillah 10 Allahu akbar 10 kaga shi ma tabbata daga kenan mu zaman tu in zamu azkar bayan sallah in ma wani gaggawa kake da kai 33 a guji da gudu kai kanka baka samu abin da kawai yake a hanse subhanallah 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 so 10 alhamdulillah 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 so 10 allahu akbar allahu akbar allahu akbar so 10 ne to wannan azkar din da manzo Allah ya ce kun ji akwai wanda za a yi 33 33 subhanallah 33 alhamdulillah 33 allah akbar 33 a cika da la ilaha illallah wanda za 25 wanda za 11 to yare ne ake lissafi insha Allah zamu zo wajen amma kafin mu zo a cikin sunan muslim babi na 131 babi na kusan karshe can karshen littafi in ku gadi ba ku dubo za ku gari can babi na kusan karshe ya kawo kaifa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake lissafa tasbihi sai kawo hadisin an abdullahi bin amr an rawaito hadisi daga abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi kale yake cewa ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi dan amr dan as sahabban manzo Allah yake cewa naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da idona ya aqidu tasbiha yana lissafa tasbihi bi yaminihi da hannunsa na dama hannun mahaifa kawai hannun dama da haka ba lissafa da hannun hagu yace ya ga manzo Allah yana lissafa tasbihi bi yaminihi da hannunsa nami da hannunsa na dama wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi ya kashi hadisi mai lamba 3486 kaje gadi ba sunan Tirmidhi hadisi mai lamba 3486 haka imamu Abu Dawud ya rawaito shi a cikin sunan Abi Dawud hadisi mai lamba 1502 haka imamu Albani ya kashi a cikin Sahihul Jami' hadisi mai lamba 4865 katmil nisan su asasai to kaga yankan shakku wannan sahabi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lissafa tasbihi da hannunsa kuma manzo Allah ya ga wasu mata yace musu ku lissafa da hannu akidina bil anamil ku lissafa da yatsotsinku yace fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun yawm al-qiyama yace domin waɗannan yatsun da kuke lissafa tasbihi da su mas'ulatun za a tambaye su kuma za su yi furuci ranar tashin kiyama ma'ana za su ba ku shaida cewa kuna lissafawa da su a ranar tashin kiyama wannan hadisin shi kuma ya zo a cikin sunan Abi Dawud hadisi mai lamba 1201 kenan manzo Allah ya faɗi mana hatta hikimar da yasa ya ce mu ringa lissafa da hannu kuma yake yace saboda li'annahunna mas'ulatun mustantaqatun yawm al-qiyama yace saboda mas'ulatun za a tambaye su kuma mustantaqatun za su yi furuci za su yi magana su ce kana lissafa tasbihi da su to yare ne ake lissafawa za ku ga akwai malamai da suke cewa in aka zo lissafawa wannan kan yatsa tunda aka ce al-anamil al-unmula shine ra'asul usub kan yatsa nan shi yake ce al-unmula da larabci da hadisin da bazala ce al-anamil to wasu suka ce yadda za a yi kan yatsa nan haka za ka ringa yi ma'ana yayin ka ringa lankwaso shi ka hada shi da cikin kafin hannunka ana haka kiran ka tashi lissafi za ka yi haka wasu kuma suka ce wannan babban yatsa al-ibham lefus wannan ita ce za ka ringa lissawa da saman yatsa ma'ana ka ringa haka wasu kuma suka ce za ka yi haka wannan yanka guda uku to za ku yi mutane suna ringa to wanda an tambaye babban malamin hadisi farfesa Muhammad Sani Umar Rijal Lemu akwai wani shiri da yake gabatarwa na amsa tambayoyi a gidan radio da TV na Rahama an tambaye shi wai Allah gafarta malam wai a cikin hadisi mun ji malamai suna ta bayani wasu su ce haka za a ringa yi wasu kuma su ce haka za a ringa yi wasu kuma su ce haka za a ringa yi menene ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine malai ba da amsa cewa abin da ya tabbata manzo Allah ya ce ayi bil anamil yace to tunda an ce bil anamil da yasu yace to duk kaifiyar da mutum ya a cikin wannan guda uku daga tayi tunda a cikin su ukun babu wanda aka rawaito tak manzo Allah ya ce akai ko manzo Allah yana yi da yasu kuma ya ce ayi da yasu da haka kenan wanda ya haka in ku ga lura yankan ya tsotsi ai guda uku na ko to kana yi haka subhanallah kenan kai da yankan ya tsotsin nan in kai yayi haka in kana so kuma kana iya haka sai ka ringa lankwasa ya tsotsin subhanallah in kuma kana so sai ka ringa lissa da wannan babba sai ka ringa haka subhanallah duk wanda kai yayi daga wannan shine kaifiya ta yadda ake lissafawa kiran haka in muka zo mu ringa a nitsi subhanallah kai kanka ka san abin da kake wadi kuma kana cewa subhanallah a zuciyarka kana halautuwa tsarki ya tabbata ga Allah ka tsarkake Allah daga da mata abokin tarayya gazawa duk wani abu na nakasu da tawaya da diko duka ka tsarkake Allah ya tsarkake da wannan shine subhanallah in ka zo kana alhamdulillah dukan yabo da godiya ta tabbata ga Allah dukkan yabo da godiya ta tabbata ga Allah, kana yabon Allah, kana gode ma Allah, hatta kai kanka rayuwar da kake ciki da yadda kake gudanar da rayuwa, alhamdulillah, hatta ni'ima ce ma ka zo masallaci kai sallah, alhamdulillah. Wani yana kwance a likita bai san ba inda kan shake, wani yana cikin koma, wani bai san ba inda kan shake ba, amma kai ka ga ni'ima ce ma Allah ma ka zo har kai sallah masallaci, kana alhamdulillah, alhamdulillah, kana alhamdulillah, kana halatuwa, Allah nagode ma, kamun ni'imomi iri-iri, alhamdulillah, 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 Allahu akbar. Allah shine mafi girma, Allah sama yake da kowa, babu wanda yake sama da Allah. To lokacin da kake ce Allah sama yake da kowa, ba za ka sare ba, ba za ka yi kasa a kowa ba, ba za ka yi desperi ka ɗebi tsammani da ƙauna da rayuwa ba, duk irin yanayin da ka shiga, tunda dai ka san akwai Allah kuma shine yake sama da kowa. To ka san Allah subhanahu wa ta'ala zai kama agaji da tallafi a cikin lamuranka. To wannan shine a takaice. Za ka kenan mai kokari waɗannan nau'uka guda shida, kenan mu ringa yi su, wata ranka 33:33 kadai 90 ba daya, wata ranka 33:33 ka cika da la ilaha illallah 100, wata ranka 33:33 Allahu akbar ka cika da 34, wata ranka subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25, wata ranka alhamdulillah subhanallahi 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, wata ranka subhanallahi 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11. Wannan kenan shine abin da ya tabbata daga annabi sirra da mun challa tabbata. Fata Allah ba mu ikon yi da kiyaye. Fata abin da muka faɗa na daidai, Allah ya sa mu tare, lada kuskure da tantaba harshe, Allah subhanahu wataala ya fi mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.